One day you soka ka son shi shine zamana amma na kinje ruwa
bazan yi bacci a rayuwa one day you soka ka son shi shine zamana amma na kaje dan ruwa
ni bazan yi bacci a rayuwa ba one day you soka ka son shi shine zamana amma na kinje ruwa one day you soka ya baka amma shauya tuntan asalin ta kauna yarda ce da shiga alfiya ta gama binjini sai ta zama ruhi ko ina ta zaga kaman ni sai sai zama daya da gani ba tambaya wanda ya san ni da ke san ni cikin duniya nazar cakkuwa Idona san kallon ki yar uwa.